To al-quwwatul aqilatu. To bismillahir rahmanir rahim al-quwwatul aqilatu. Karfi wato na jikin dan adam ko baiwa ta dan adam wadda ita take kaiwa ga hankalto abubba wal hawasul hams da kuma gabobi guda biyar wanda su ne idanu wanda yake kaiwa ga gani kunne da yake ji wato harshe da yake dandano hanci da yake shega hannu da ke tabawa wa amaluha da aikin kowace wa alam anna lil insani quwwatan darrakata ka sani cewa shi dan adam yana da karfi wanda ke kaiwa ga riska yantaki shi fi haswarul ashiyai wanda a wannan karfin ko wannan baiwar da Allah ya ga dan adam yakan zamo surorin abubba sun zana a ciki kalmir ati sai zama kaman matsokaci ne yantaki shi fi haswar surorin abubba na bayyana a cikinta yanda a madubi idan madubi ya fuskanci abu sai wannan abin da madubin ya fuskanta a ga ya bayyana a madubi to haka shi ma mutum yana da wani karfi ko wata baiwa da Allah ya masa wanda in yana tunani akan abu sai abin ya ringa bayyana ga wannan mahangar tasa illa annal mir'ata la tantakish fiha illa suwarul mahsusat illa iyaka bambanci tsakanin wannan quwwatul daraka ta dan adam da kuma madubi shine cewa shi madubi surorin abinda za a iya kaiwa ga ganin su shike bayyana a ciki amma kamar abinda yake ya shafi tunani da hange ba bayyana a ciki wa mal quwwatul daraka fayanta kishfiyal maqulat wal mahsusat kulluha amma wannan karfin wanda ke kaiwa ga ganowa wanda Allah ya sanya ga dan adam to baki dan abubban da yake ake kaiwa ga gano su ta fuskar hankali da wanda ake kaiwa ga gano su ta gabobi wayannan duk suna bayyana a ciki wal mahsus abinda ake kira mahsusi ma yudraku bi dal hawasil hams shine wanda ake riskashi da ɗaya daga gabobi mariskai guda biyar wahil basira ita ce mariska ta gani wasami'a da mariska ta ji washama da mariska ta sheka wazaiqa da mariska ta dandana wallamisa da mariska ta tabawa basira dai da idanu sami'a kunne shama hanci zaiqa harshe lamisa kuma hannu ko sauran jiki wal maqul abinda ake kira maquli ma la duraku biha shine abinda ba a kaiwa ga gano shi da wannan bal bil aqli faqat bar hankali ne ke kaiwa ga ganowa kamar cewa adalci abu ne mai kyau ko adalcin kansa adalci ba da ido ake gani ba sai dai a ga alamun adalcin da ido ba da ido ba da kunne ake ji ba sai dai a ji alamomin adalcin da kunnen amma ba da shi kansa adalcin ba wa kullu suratin tasul fil mudrika allati yuqalu laha zihnu duk wata sura da take samuwa a cikin hanka wato a wannan uwa karfi mai kaiwa ga ganowa ko quwwatu daraka wanda ake kiranta hankali ko dai zama tasawuri ne ko tasdiqi li anna tilka surata domin wannan surar in kana binisbati amrin ila ahr in ta zama da dangantaka wani lamari ne zuwa wani ijaban ta fuskar cewa akwai ka zaidun katibun kamar cewa zaidu marubuci ne aw salban koko ta fuskar korewa ka zaidun laysa bi katibin kamar cewa zaidu ba marubuci bane yuqalu lahu tasdiq to irin wannan shi ake kira tasdiqi nisba wa in kana tilka suratul hasilatu ghayra nisbatil maskura idan ko surar da take samu a hankalin ba wannan nisba bace da aka ambata yuqalu laha tasawwur to ana ce da ita tasawwur kamar menene mutum ko me ake kira gida ko me adalci fal ilmu allazi huwa ibaratun anil idrak in hasara fi tasawwur wa tasdiq shi yasa ilimi wanda abinda ake nufi da shi shine kaiwa ga ganowa ya iyakanta a cikin abu biyu shine tasawwuri da tasdiqi tasawuri da tasdiqi salam da sai mutashi anwa'un nisbati aw anwa'ul qariyah